A yanzu haka dai kimanin mutane goma ne ke kwance rai kwakwai mutu kwakwai a babbar asibitin gwamnati da ke garin Kwantagora ta jihar Niger Nigeria. Wasu matasa ne da ake zargin ƴan sara suka ne dauke da makamai suka auka wa mutane bayan kammala sallar isha'i a unguwar dadin kowa da ke cikin garin na Kwantagora. Malam Murtala Abdullahi shine komandan kungiyar Hizba da ke taimakawa wajen tabbatar da tsaro a garin na Kwantagora ga abin da ya sheda mun ta wayar salula.
An wasu sun zo da sanduna da azula duk wanda sun ka gani suna tsara babu kunne babu bari wanda sun ka gani tsara suke kore nan shi ko kenan nan zo na cimma wani kwanci kusa ga kowan gida na an sare ne hannu da kuma cinya ada yaron gida na guda an sare mashi kafa. Na soko shi a mota mu na Hizba domin in kawo shi police station in report. Kawai na zo station sai aka ce ai an wuce da wasu asibiti mu wuce su asibiti. Muna zuwa asibiti kenan sai muka zo Argent Ward. Kawai na zo na cimma mutum goma shi goma a nan Argent Ward. Daga nan suka zuba su a cikin mota mu na Hizba mu a kawo su ya taro. To daga nan ta samu ranar an kawo mutum biyu kuma suka zama mutum goma sha biyu kenan wanda suka samu raunuka sosai. Wanda aka tsara da hannu wani an tsare shi a kai ta bayan wuya.
Haka zalika naji ta bakin daya daga cikin malaman wannan unguwa da shi ma lamarin ya rutsa da dalibansa.
Sunana Aliyu Muhammad Sani Adarawa Kwantagora. Sannan sun sale ɗalibin kuma kuma shi ɗalibin guda sun sale da shago ne. Shi kuma ɗayan sun sale shi ne gaba ɗaya suka sassare shi kuma ana an kai shi asibiti na Kwantagora. Ba ana gaya min jinin shi ma ya kusa tsayayewa yanzu dai an ce a samo
mai unguwar yankin na dadin kowa Malam Bashir Muhammad wanda nazanta da shi da misalin karfe 11 da rabi na cikin daren Lahadin nan ya ce ya zuwa lokacin kura ta lafa.
A yanzu ya komi insha Allah security am cikin control paper chain insha Allah.
Amma kai me kake tunanin ya kawo wannan abu?
A'a to ka san rikici mutane babu ba wanda ya sa bin faru yanzu ga for now. Saboda a yanzu yana kan bincike mai yana sakin abin jin wazo amma yanzu ba sun yi faru ba da yake kawai sun wuto ne kawai from nowhere suka fara tsara mutane ba wanda ya san me aka yi wanda ya san me wani.
To na kira kakakin ƴan sandan jihar Niger DSP Abubakar ɗan inna amma bai ɗauki wayar ba. To sai dai wani babban jami'in ƴan sanda da bai yarda a ambaci sunansa ba saboda ba huruminsa ba ne ya tabbatar da aukuwar lamarin har ma ya ce a yanzu haka suna riƙe da mutane hudu da ake zargin suna da hannu wajen wannan aika-aika. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina a Nigeria.